Saba Zomi Costa, Yo Keba. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Rivers a kudu maso kudancin Najeriya ya sa hannu a wata doka wacce ba ta buƙatar neman izinin majalisar dokoki wajen jaddada matakin da jiha ta ɗauka na haramta ayyukan ƙungiyar nan mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra da ake kira IPOP a ɗaukacin jihar.
Gwamnan ya ɗau wannan matakin ne bisa zarge-zargen da ya ayyana kan cewar su ƴan ƙungiyar ta IPOP suna wato tada zaman tsaye a jihar Taribas tare da kawo tashi-tashin hankula.
Za ku ji martanin da kungiyar ta mayar a cikin shirin. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana kan yadda aka gudanar da bukukuwan Maulidi a Najeriya. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, inda za ku ji sharhin da masana ƙwallon ƙafa ke yi kan barin kungiyar Al-Nassr da kaftin ɗin Super Eagles Ahmed Musa ya yi. Kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
Daɗa yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kaga wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a ƙasar baki ɗaya wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Makaron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Ta kuma shugabar Jamus Angela Merkel ta yi shelar makamantan irin waɗannan matakan a nata umarnin na kullon tsawon wata guda jiya Laraba bayan da ta gana da magabata daga jihohi 16 na ƙasar. Baya ga gidajen abinci da na barasa, duk wuraren motsa jiki, gidajen kallo da gidajen opera za a rufe su ƙarƙashin umarnin Merkel wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, yayin da yawancin harkokin kasuwanci, shaguna da wuraren gyaran gashi za a bar su a buɗe. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce. A cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawun Ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban ƙasar kuma zai ci gaba da aiki. Killace kansa da shugaban ƙasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake ƙaruwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta Kudu ta tabbatar da kamuwar mutum 719 da cutar da kuma 19,111 da suka mutu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia. Zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe huɗu a yankin. Sakatare Pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma haƙuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a Jakarta a bainar mambobin na da hatil ulama, ƙungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki a kan ƙungiyoyi masu sassauran ra'ayi. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ƙarar ya ambaci abin da ya kira cin zali da China take yi wa musulman Uyghur a Xinjiang, inda hukumomin China masu ra'ayin kwaminisanci ke murƙushe su ta hanyar zalunci, ciki har da garkame 'yan ƙabilar Uyghur miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su. China ta musanta zargin cewa tana musgunawa 'yan Uyghur, kuma ta ce cibiyoyin suna ba da horo kan sana'o'i kuma ana buƙatar hakan don magance tsatsauran ra'ayi da kuma inganta ci gaba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnatin ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da COVID-19. Jinyar shugaban mai shekaru 75 da haihuwa a Jamus tana zuwa ne 'yan kwanaki gabanin zaben raba gaddama da za a yi a Algeria mai muhimmanci a ranar 1 ga watan Nuwamba kan sauye-sauyen da ya gabatar na gyaran kundin tsarin mulki. Bayanin gwamnatin da aka sanar ta gidan talabijin din kasar bai fayyace irin jinyar da ake yi wa Taboni ba, duk da cewa akwai fargabar coronavirus. Taboni ya mai gurbin da dadan shugaban Algeria da aka hambara Abdulaziz Bouteflika a lokacin rikicin siyasar kasar. Wata kota a Mali ta yanke hukuncin kisa ma wani mai ikirarin jihadi da ake zargi da kuma wani da ake tuhumar su tare da kashe mutum fiye da dozin biyu a har-har kan 'yan kasashen waje a 2015. Hukuncin na jiya Laraba kan Fawaz Old Ahmad da Sul Chaka na zuwa ne bayan kwanaki biyu na sauraron shari'ar. Ahmad ya ce kungiyarsa ta Al-Murabbitun ta kaɗai ta kai hari a kulab ɗin Lataresi, amma bai nuna nadamarsa saboda kashe mutum biyar a matsayin ramuwar gayya na zanen ɓatanci da mujallar Charlie Hebdo ta yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ahmad ya kuma amsa cewa ya taka rawa a harin da ya kashe mutum 17 a otal ɗin Beblos a garin Sabari a watan Agusta da kuma wani da ya kashe mutum 20 ciki har da 'yan kasashen waje 14 a otal ɗin Radisson Blu a Bamako a watan Nuwamba. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsu sun yi kasa yau Alhamis sakamakon babban asara da kasuwar Wall Street ta yi kwana ɗaya da ya gabata, wanda ya samu asali daga mummunan zato kan tsananin takurar annobar COVID-19. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi. S&P ASX ta Sydney ta tashi da faduwar kashi 1.6 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta yi kasa da kashi 1 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.4 cikin 100. Ita ma Hang Seng ta Mumbai ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi can da yamma. Kasuwa ɗaya kilo da ta haska a yankin ita ce Shanghai Composite, wadda ta jira da 0.1 cikin 100.
Bakai da Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya ya sa hannu a wata doka wacce ba ta bukatar neman izinin majalisar dokokin jihar wajen jaddada matakin da jihar ta dauka na haramta ayyukan kungiyar na mai fafutukar kafa kasar Biafra, wacce ake kira IFOP a daukacin jihar. Gwamnatin ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter @govweeke a ranar Laraba, inda ya ce babu abin da zai hana su aiwatar da wannan doka a kan 'ya'yan kungiyar, inda ya ba jami'an tsaron jihar umarnin su bulungu da sako-sako su zakulo mambobin kungiyar kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Twitter. A dayan shekarun da suka gabata, hukumomin Najeriya suka haramta kungiyar, suka kuma ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dazunan na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Lamid Abubakar Sokoto da ke birnin Port Harcourt, inda ya yi min karin bayani kamar haka.
Ba shakka Malam Mahmud, gwamnan jihar Rivers barinsa ya tsawuke ya rataba hannu game da haramta duk wasu ayyuka na kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar Biafra domin wato IFOP a takaice. Gwamnan ya ɗau wannan matakin ne bisa zarge-zargen da ya ayyana kan cewar su 'yan kungiyar ta IFOP suna wato tada zaune tsaye a jihar ta Rivers tare da kawo tashe-tashen hankula, inda ya bada misalin ma cewar suna gudanar da taruka daban-daban a ƙananan hukumomi uku da suka mamaye a jihar Rivers, da suka hada da ƙaramar hukumar Ikwari da LMA da Obibo, wanda gwamnan ya zarge su da cewa nan suke gudanar da taruka daban-daban wanda suka shafi ita wannan kungiyar da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Suna gudanar da tarukan su daban-daban, gwamnan kuma ya zarge su da tada zaune tsaye musamman da aje makamai a jihar Karibas. Wannan yana ɗaya daga cikin wato matakan da shi ita gwamnatin jihar Rivers ta dauka na soke ita wannan kungiya bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta soke ta dungurungun a baya. Kuma wannan al'amari Malam Mahmud shi ne wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar Rivers ta dauka. Shi gwamnan ya ambato neman shugaban kungiyar na jihar Rivers wato Ruwa Ajallo, inda ya ayyana cewa duk wanda ya gano shi za a ba shi kyautar naira miliyan 50 kamar yadda gwamnan ya ayyana a cikin takardar da ya taba ma hannu.
To yaya girman wannan kungiya yake a jihar ta Rivers idan muka yi la'akari da cewa kudu maso kudancin yankin Najeriya ne ba kudu maso gabashi ba?
Wasaji Mahmud ita wannan kungiya ta IPOC tana tada zaune tsaye musamman idan lokacin da suke gudanar da taruka daban-daban a yankin kabilar Igbo jihohi biyar na kudu maso gabashin Najeriya. Ita wannan kungiya dai takan fito ta gudanar da jerin gwano da ta yi hare-hare a bangarori daban-daban da komai ya tsaya can musamman lokacin da suke gudanar da tarukansu. Suna kuma arangama tare da jami'an tsaro inda akan samu hasarar rayuka a sassa daban-daban na kudu maso kudu wato yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin Najeriya inda suke tada jijiyoyin wuya. To wannan bai rasa nasaba da shi yasa ita gwamnatin jihar Rivers ta ɗauki wannan mataki. A baya-bayan nan ma an zargi ta kungiyar ta IPOC da kai hare-hare daban-daban wanda yake daga baya dai kungiyar ta musanta. Amma irin hare-haren da suke kaiwa kamar yadda gwamna ya faɗa ma suna so su haddasa tashin hankali. Kamar gwamna ya yi bayanin cewa ma suna so su mayar da Najeriya Somalia. Ya ce ba zai yarda da wannan ba. Shine da babban dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki.
Ka yi batun cewa wato ita wannan kungiya ta musanta waɗannan hare-hare da kai magana a kansu yanzu nan. Kamar me tace dangane da wannan mataki da gwamnatin ta jihar Rivers ta ɗauka dangane da soke ayyukanta a jihar baki ɗaya?
Eh, akwai waɗanda na tattauna da su waɗanda yake 'yan kungiyar ne sun ta wayar tarho sun tabbatar min da cewar zarge-zargen da ake musu musamman hare-haren zanga-zangar da aka yi ta kawo ƙarshen rundunar tsaro ta SARS suna cewa ba su ba ne.
To kamar me 'yan jihar ta Rivers ke cewa dangane da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na soke ita wato ayyukan wannan kungiya baki ɗaya?
Wato na samu tattaunawa da mutane daban-daban Malam Mahmud musamman 'yan asalin jihar Rivers inda suka bayyana jin daɗinsu game da wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka da ma 'yan arewacin Najeriya da suke zazzaune a sassa daban-daban na yankin kudu maso kudu wato yankin Igbo da kuma kudu maso gabashin Najeriya inda suka nuna murnarsu kan ɗaukar wannan mataki saboda sun zargi kungiyar da wato ta da ƙayar baya da kuma wato damun su wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Don haka sun yi marhabin da wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar Rivers wanda suka ce tuntun ya kamata ta ɗauki wannan mataki.
Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sakko take nan a birnin Fatakwal da ke kudu maso kudancin Najeriya. To kamar yadda kuka ji a hirar tamu tuni kungiyar ta IPOC ta musanta zarge-zargen da ake mata a wani martani da ya mayar ta shafinsa na Twitter. Jagoran kungiyar ta IPOC Nnamdi Kanu ya ce matakin da gwamnan jihar ta Rivers suke ɗauka bai daidai ba kuma abu ne mai cike da haɗari domin ba a gudanar da cikakken bincike ba. Yana mai cewa ba 'ya'yan kungiyar ne suka kashe jami'an tsaro a yankin da ake kira Obigbo ba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Kanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.
Just today I swear I'm not too
kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman.
A duk shekara a rana mai kamata wato 12 ga watan Rabiu awal al'umma musulmi a fadin duniya kan samu bukukuwan Maulidi da mintuna da ran da aka haifi annabi musulunci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da hakan yasa gwamnatocin wasu kasashe ma ke bada hutu domin bikin ranar.
In a yare ne ana nufin wuri da aka haifi mutum ko kuma lokacin da aka haifi mutum, amma mu idan muka jingina muka ce maulidin annabi abinda muke nufi shine zagayowar ranar da aka haifi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wadda al'umman musulmi wasu sun tafi akan cewa ranar 9 ga watan Rabiul Awwal aka haifi manzon rahama, wasu kuma suka tafi akan ranar 12 ga wata ne aka haifi manzon Allah, wasu kuma suka tafi akan cewa a ranar 17 ga wata ne aka haifi manzon Allah. Duk da mutanen nan sun kasu kashi uku misali a daidai wannan gaba, amma kuma duka sun yi ittifaki akan cewa duka dai a wannan wata na Rabiul Awwal aka haifi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wadda a wa'annan ranaku muna amfani da wa'annan ranaku ne wurin karanta ayoyi da hadisai da tarihohi da kissoshi da falaloli da darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda in ka duba za ka ga wasu da dama a wannan watan ne ma suke sanin wasu abubuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
To wai ko me ya kamata masu maulidin su yi domin kaucewa wuce gona da iri?
Muna kira da babban murya cewa mutane su yi ya bakin kokari kada su wuce gona da iri a shari'a, wato kada ka je ka cutar da wani ko ka zagi wani, duka shari'a ya hana, duka shari'a ya haramta. Kada ka je ka shagiya ko ka aikata wani abu dai wanda shari'a ya hana in kai haka ka wuce gona da iri. Sai kuma ta ɗaya bangaren shine bangaren tayo hukuma yadda ta tsara yadda ya kamata zamantakewa ya kasance, to wannan ma yana da kyau kada mu wuce gona da iri, kada mu je mu aikata abubuwan da za mu cutar da wani, mu toshe mu mutane hanya kuma alhali ba wani hanyar kwata-kwata, wannan bai dace ba. Dole ya zama in ka toshe wannan hanyar ka bude wancan hanyar saboda kada ya zama cewa ka cutar da wani.
A irin wannan lokaci a wasu wuraren waɗanda ma ba musulmi ba kan ta ƴan uwansu musulmi munna wannan rana, kamar yadda wannan mai bishara Mr. Tom Garba ya karin haske.
Da farko dai sunana Tom Garba, ni cikakken mabiyin addinin Kirista ne, na samu horowa ta tauhidi wanda nake da horowa ta hannun yada bishara wato tura suna cewa evangelist. Ni ba pastor bane mai riƙe da ecclesia, amma mai bishara ne wanda yake zagawa yana yada bisharan Yesu Almasihu. Ina son in kawo matashiya ko kuma ƴar huduba a wannan lokaci da ka tambaye ni wani irin alhini ko kuma falala ake da ita yayin da musulmi suke murnan aikowar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato annabi Muhammadu, shi ne sanadiyan kuma masomin abinda muke kokarin magana a kan ita mauludi. So a kowace shekara dai ran 12 ga watan Rabiul Awwal ta kalandar musulmai suna cire wannan rana musamman su murnan cika ko kuma aihuwar annabi Muhammadu da amincinsa ya tabbata gare shi. So ni ina ganin lokaci ne wanda kowa da kowane mutum kowane addini kake, tunda idan ka duba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam babban annabi ne wanda shi musulmai suka ba da gaskiya na kwarai da cewa suke biyin halayensa, suke koyi da halayensa, wanda ya kawo tushen musulunci wanda annabi Allah da kansa ya amfani shi ka tushen musulunci a duniya suke koyi da halinsa wani hali yake da shi halin kauna halin soyayya halin zaman lafiya so a wannan lokaci bp ce ɗan uwan musulmi Najeriya da duniya a wannan lokaci ba abin da yafi mu zauna mai zaman lafiya mu koyi da wannan halaye na annabi da yake bari musulmi ya zauna lafiya da wanda ba musulmi ba ina koyi da waɗansu halayen da nake ganin ɗan uwana kuma ƙautana musulmai suke shine a tsohon kowane lokaci sau da dama suna ƙoƙarin su nuna min kwatanci cewa akwai haƙƙin makwabtaka to ko a halin zaman makwabtakanmu idan muka nuna a wannan lokacin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi nuna ma wanda ba musulmi ba akwai hali ko kuma akwai cewa haƙƙin makwabtaka a kansa wallahi ba karamin alfala za mu samu ba a musulunci ko kuma dan karin sanin alkur'ani da na sani da kuma littattafai da nayi ta karantawa so da dama na karanta littattafai wanda annabi ya mu'amala da wanda ba musulmi ba ku je ku samu sarkin habasha wanda yake krista ku zauna a gidan shi saboda shi yana mutunci mutunta mu
da koshin ma akwai rawar da jama'a za su iya taka a irin wannan lokaci na maulidi wajen samar da tsaro ga kasa ga da Sheikh Tahir Suleiman Bauchi
a wannan lokaci abubukuwan maulidi wurin kawo ainihin tsaro lalle in ka duba a daidai halin da muke ciki akwai matsaloli da suka faru a yan kwanakin nan wanda suka shafi zanga-zangan kawo karshen sar sannan akwai abin da ya shafi wanda suka faffasa shaguna da sauransu to zuwa yanzu zamu iya cewa ba cikakken tsaro to muna kira zuwa ga mutane da cewa a irin wannan lokacin ne ya kamata su nuna wa mutane irin ɗabi'un manzon Allah wanda shi rahama ne saboda manzon Allah shi rahama ne ma yasa wani da yazo da takobi zai kashe manzon Allah yace masa to wa zai kare ka sai manzo yace Allah yana cewa Allah takobin nan ya fadi a hannunsa yace kai kuma wa zai kare kai ci to ai kai kana da hakuri sai manzon Allah ya hakuri
yayin da ma aka soma waɗannan bukukuwa na Maulidi hukumomin tsaro na ko ci gaba da tsarorin matakan tsaro musamman ma a jiyoyin da aka samu tashin-tashina a Najeriya DSP Suleiman Yahanguroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya kobe na mi irin matakin da suka dauka a jihar.
A to jami'an 'yan sanda na jihar Adamawa dai mun riga mun baza jami'an mu ko ta ina a domin a tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma yayin da ake wannan biki na Maulidi. A bugu da kare kuma dama jihar mu tana cikin doka ta bashi inda aka saka kofi sannan kuma dama babu yawan yawace-yawace sai dai jami'an tsaro to wannan ma abubuwa ne wanda yake inganta harkoki na tsaro domin kota ina idan ka fita zaka ga jami'an tsaro ne domin kawo dauki a duk lokacin da ake bukata.
Koma da menene fata ko shine Allah sa ayi waɗannan bukukuwa cikin koshin lafiya tare kuma da addu'an fatan samun zaman lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurari muna da kun kama tashar sashen Hausa na murar Amurka inda za ku ji cewa shahararren dan wasan kullun kafan Najeriya Ahmed Musa yayi adabo da kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudiya bayan shafe tsawon shekaru biyu yana buga kwallo a club din mai suna Al Nassr sai dai da farko hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFL ta zaɓi birnin Benin a jihar Edo domin buga gasar samun cancanta a gasar kofin kasashen Afirka da za a gudanar a tsakaninta da kasar Saliyo yanzu kuma na gayyato muku Shehu Umar masani kuma marubucin harkar wasanni musamman kwallon kafa domin yayi mana tsokaci game da batun Ahmed Musa dan kwallon Najeriya da ya ayyana barin kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr da kasar Saudiya shin kwalliya ta biya kudin sabulu ko ina kuma zai dosa ko kuma zai ritaya ne ga abin da yake cewa.
Wato mu wanda muke bin diddigin wasan kwallon kafa kuma matsayina na dan Najeriya an ance captain dina na kungiyar kwallon kafar kasa ta wato Super Eagles Ahmed Musa ya baro ni club ya je wani to dole hankalin mu ya tashi saboda yanzu in ka bi diddigi ɗan wasa a Najeriya wanda suke ci masu kwallaye a duk wata karawa da za a ce za a yi Ahmed Musa yana cikin su saboda haka mu dinda Ahmed Musa ya je a yanzu dai yanda a matsayinsa na captain na Super Eagles za mu bi diddigin sa kuma yanzu yana neman wani club inda zai ci gaba da wannan sana'a ta shi ta kwallo za mu zira ido mu ga wani club ne zai nema ana maganan cewa yana tattaunawa da wadansu club daban-daban a kasar Turai watakila zai zo Premiership ne a Ingila ko kuma zai je La Liga a Spain ko kuma zai je France ba mu san inda zai yada zango ba ya samu club amma dai dama galibi abinda mutane kamata su sani masu bin diddigin kwallon kafa shine duk wanda ka gani duk wani dan kwallo fitacce da ya bar La Liga ko French League ko Premiership ya tafi kasar Larabawa ko ya tafi kasar China ko ya tafi kasar Amurka to cikin ɗaya biyu ne ko dai ya je ne ya ritaya daga kwallo saboda shekaru sun cin masa ko kuma ya je ne ya dan wata ya samu waɗansu isassun kuɗi sannan kuma watakila ya sayan da dare zai masa
yanzu kai kana ganin shi Ahmed Musa kwalliya ta biya kuɗin sabulu
Ahmed Musa yanzu a matsayinsa na captain na Super Eagles shekarun shi 28 saboda haka kaga in ma ana magana shekaru ne bisa yanda muke gani ga ƴan kwallo na duniya har yanzu yana da dan sauran shekaru da zai taka leda Ahmed Musa inda ya tsaya nasar din ma ya ci musu kwallaye da yawa a nan Saudi Arabia din kuma suna takama da shi kuma sun biya shi daidai gurgudu bisa fice da kwaljinin da ya nuna a wannan club din kai dai kawai watakila ya kai tunda ai shi a nasar din ya ci gasar league din ta nan Saudi Arabia din har sau 6 saboda haka ai ko ba komi ai ya bi kwallaye ta biya kudin sabulu yawa kuma ya maka masu cin waɗannan kofin na league a wannan a Saudi Arabia din da a dan lokacin da ya tsaya wannan club din saboda haka kai dai ya kai wani mizani ne wannan wasan da yayi ne kuma yana ganin lokaci yayi ya canza shi kai ya koma wani wuri
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
bage da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
Da yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. Macron ya ce za a rufe gidajen abinci, barasa, shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci, yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutum 35 ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun Afirka ta Kudu a Johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce. Sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya bayyana kasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babban barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia, zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe huɗu a yankin. Sakataren Pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a Jakarta a bainar mambobin Nahdlatul Ulama, kungiyar musulmi masu sauraron ra'ayi wacce take aiki akan kungiyoyi masu sauraron ra'ayi.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Lennox Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.